Distinguished, akwai wani batu da muka samu cewa ku a majalisa kuna kokarin wai tabbatar da a ci gaba da aiwatar da kasafin kudin shekara 2016 zuwa rabin shekara mai zuwa. Ina gaskiyar wannan labari?
To alhamdulillah, ko da wannan magana bata taso tazo wajen majalisar dottabai ba. So muna jira in da wannan ma sai ta zo, amma har yanzu dai bata zo ba. So ba ni da labari kan wannan.
To alal misali, idan kaman yanzu an ce a kawo muku wannan batu na ku ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin banannan har zuwa baɗi, tsakiyar baɗi, za ku iya yin shi ganin cewa ya riga ya zama doka?
In za ku tuna, you know, a bara lokacin da muka yi kasafin kuɗi na 2016, dama 2015 zai ƙare December, amma sai muka ƙara zuwa March. To a doka za mu iya yin haka. Kuma doka ma ta ba a shugaban ƙasa yayi amfani da kuɗi kamar rabin kasafin kuɗi da aka yi na shekaran da ya shige, zai yi amfani da wannan har lokacin da aka gama, you know, muhawara akan kasafin kuɗi da za a yi na sabon shekara.
Ito, amma a wannan lokacin da kuka yi wannan bai riga ya sa hannu wannan kasafin kuɗin ya zama doka ba ko?
Eto, dama in dai muka ga lallai ba za a iya a gama wannan kasafin kuɗi na wannan shekara ba, dole ne a sake kawowa mu sake duba dokan, mu yi amending dokan, sai zama doka da za a bi har zuwa, you know, a wannan lokacin. Na san na wata ana ƙara wata uku, amma ban san ko ana ƙara wata shida ba, amma na san na wata uku.
To wani batu ne ya shafi kasafin kuɗi na bana ko kuma shirin wanda kuke yi a baɗi?
Abin da ya shafi abin da muke shirin yi, dama kamun a yi kasafin kuɗi na shekara, dole akwai abin da shi shugaban ƙasa yake turo mana, a wanda ake cewa MTF, wato kuriya-kuriyan kasafin kuɗi na kamar na shekara uku a jere. To shi ne aka kawo mana, wannan ne za mu yi muhawara a kai tsakanin gobe da jibi. Bayan wannan ne shi shugaban ƙasa zai kawo mana kasafin kuɗi na baɗi.
To me yasa ake yin shi wannan MTF ko ƙware-ƙwaren kasafin kuɗin har na zuwa shekara uku?
Okay, doka ce wacce ake cewa Fiscal Responsibility Act, inda ake cewa dole ne a yi wannan. So doka ce ta ce a yi wannan, shi yasa ake yi.
To amma in aka zo aiwatar da kasafin kuɗin sai kuma a tsaya a shekara ɗaya?
Kasafin kuɗi dama koyaushe tun da aka fara, you know, dama na shekara-shekara ake yi. To wannan dai, you know, plan ne don ya ba mutane dama su ga me zai faru, o me ake tsammanin za a yi shekara uku nan gaba bisa ga abin da suka faru shekarun baya. Shi yasa ake wannan.
To nagode ƙwarai, distinguished.
Nagode.